cikin kwanakin nan masatar mutane suna garkuwa da su domin neman kuɗin fansa kamar ci karen su ne ba babbaka a ƙauyuka da kuma birane to sai dai kuma don magance wannan matsalar yasa rundunar ƴan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin tsaro kaddamar da rundunar haɗin gwiwa na aiki da cikawa mai taken Operation Forest Storm shirin da ya soma samun nasara a jihar Taraba inda mata kai aka cafe wasu da ake zargin masu garkuwan ne CP Alkasim Sanusi da ke zama kwamishinan ƴan sandan jihar Taraba yace yanzu haka ma sun samu nasarar cafe wasu da ake zargin mutum 49 inda kuwa ya karin haske da cewa
mun lura cewa kidnapping yayi yawa a Taraba sai muka cewa haya mafificiya ita ce mu jami'an tsaro duk jami'an tsaro har da sojoji da muke tare da su operation din mun samu suna dra akan daji to Allah ya taimake mu kai dra a sa'a muka kama muga masu laifi ga su can akwai wanda muka kama zai amshi kudin wata baiwa Allah Mrs. Ruby miliyan 20 wani kuma zai amshi miliyan 3 a mutum biyu kafin ya je amsa sai muka riga shi amsa sai muka kama shi da amma wanda muka kama yanzu sun kai kusan mutum 49 banda ba wanda bincike za mu yi mu kai su kotu
to wai kome al'umman jihar ke cewa kan wannan matsala da ke hana jama'a bacci a yanzu
gaskiya maganan garkuwa da mutane mu a jihar mu nan ma yanzu abun ya sitira wanda a gaskiya mutane kowa yanzu hankalin shi a tashi yake a wannan al'amarin su wanda suka bar ƙauyuka suka shigo gari sun gudu don su tsira abun ya zo an biyo su har ya kai ga su mutane da suke cikin gari mazauna cikin gari su ma ba su tsira ba yau an taɓa wannan gobe bayan kwana kaɗan a jiyar labari an taɓa wannan to al'amarin dai kuma gaskiya yanzu abun ma ba wani wai a'a sai wani mai attajiri ko kuma har wayar da ba masu ƙarfi sosai ba ma ana taɓawa to shi talakan ma yanzu gaskiya baya bacci da kyau a gidansa
gaskiya muna cikin wani irin tashin hankali wanda ba za mu iya musulta shi ba ganin yadda al'amari na maganan garkuwa da al'umma din nan yayi yawa a jihar Taraba da tun muna jin shi a wasu wurare nesa wasu jihohi haka a hankali hankali yayi motso mana nan wanda anan din muka fara jin shi a ƙauyuka ne da kuma wasu local government daga baya shigo ƙauyuka yanzu hankali hankali har ma ya shigo Badan jihar wanda gaskiya wannan abun wani wata matsala ce babba wanda ni a tunanina bai kamata a ci gwamnati ta ɗauki wani abun da wasa ba
a makwabciyar jihar Taraba kuwa wato jihar Adamawa rahotanni da kuma al'umman Madagal da Micika ne ma suka tabbatar da cewa mayakan Boko Haram sun kai wani sabon hari a shiwa cikin dare wanda kawai yanzu ba tantance irin ɓannan da suka yi ba yayin da ko jami'an tsaro ke ma cewa an samu nasarar fatattakarsu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.